Allez, va, attache. Kinani za ta shi? A cikin menene? An wuce salatu jana'iz ne? Hadisi na nawa ne? Na biyar ne? To, bismillah. To, bismillah ar-rahman ar-rahim. An karbo daga Ummu Atiya ita ce Nusayba, mutuniyar Madina. Allah ya ƙara yadda a gare ta ƙalat Ummu Atiya ta ce, an hana mu daga mu mata, an hana mu daga mu ce za mu raka janaza. Mu mata an ce ba daidai ba ne mu raka janaza. Amma dai ba a ce lalle mu bar raka janazar ba. An ce dai bai dace a ce mu mata muna fitowa don raka janaza ba. Amma ba a ce lalle mu bar raka janazan ba. Wanda wannan hadisin Buhari ya ruwaito shi a waje biyu, Muslim ya ruwaito shi waje ɗaya, Abu Dawud waje ɗaya, Ibn Majah waje biyu, amma Nasa'i da Tirmidhi su ba su ruwaito hadisin ba. Wato wannan tunda Ummu Atiya sahabiya ce ta ce nuhina, to za a ɗauka cewa mai hanawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hadisin matsayin marfu'i ne, yana matsayin marfu'i. To wato abu da mafi yau malamai suke kai shi ne, idan sahabi ya ce umirna bi kaza ko nuhina an kaza, to za a ɗauka cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mai umarnin, ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mai hani. To a nan akwai hadisai da yawa da suka zo wanda suke nuna tsanantawa a cikin a ce mata su ce za su raka janaza. Akwai ruwaya da aka karbo daga Sayyida Fadima, Allah ya ƙara yadda gare ta, hadisin da Abu Dawud da Nasa'i ya ruwaito, amma Abdulhaqi da Nawawi sun ce hadisin yana da rauni, amma Ibn al-Qattan ya ce hadisi ne kyakkyawa, Ibn Hibban ma shi cewa ingantacce ne. Wato wanda wannan hadisin yake nuna lalle kan mace ta ce ma za ta raka janaza, ko mace ta ce za ta fito don janaza. A nan akwai fahimta daban-daban ga malamai. Imam Malik ya ce mace wadda take tsohuwa in dai ba wata rigima, to ba laifi ba ne don ta fito don janaza ko ta raka janaza ma, in tsohuwa ce, in dai raka wa tata ba zai jawo wata fitina ba. Amma gaba ɗaya ya ce mace wadda take da sauran ƙuruciya a jikinta ba daidai ba ne ta ce za ta raka da janaza. Wasu daga almajiran Imam Malik gaba ɗaya suka ce ai gaba ɗaya mace ko tsohuwa ce ta ce za ta fito raka janaza ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne. Wajen Shafi'awa zancen da ya fi shura a wajensu shi ne cewa mace ta fito raka janaza karahiya ne, amma ba haramun ba, yanda Nawawi ba ciro wannan daga mafi yawan malamai. Amma in ya zamo matan su raka janaza zai jawo wani abu wanda yake haramu, ko zai ba zuwa wata ɓanna, to a sannan lalle ne a yanke da cewa fitowatasu haramun ce. Fitowatasu haramun ce. To wato a nan mai wannan sharin yake faɗa wata al'ada ta mutanen Misira, matan Misira, ya ce abin haushi sai mata su fito don janaza a ƙasar Misira, amma ba sallah suke wa janazar ba, kuma su ce za su raka ta ba wai don duban wani abu na shari'a ba, don duban biki. Shi ya sa sun maida janazar kamar wani biki. Wacce ta zo rakata a gawar da aka yi min mutuwa, nima tun da an mata mutuwa bara mu je, yanda a yanzu sau da yawa wasu abubuwa namu a nan na janazar ko na mutuwa ya koma kamar biki ne gaba ɗaya ake yi, ba wai ana yi don akwai wani abu daga mutuwa, ko ana yi don a yi wani abu wanda yake na alheri ba, sai dai zarar an yi biki. To alhadisu a to an kawo daga sai da Abi Huraira, Allah ya ƙara yadda gare shi, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi gaggawa da kai matattun ku makabarta, a gaggauta kai matattu makabarta. Idan wanda ya mutu din mutumin kirki ne, to ai alheri ne da za ku yi maza ku kaita zuwa gare shi. Idan ku ba na kirki ba ne wanda ya mutu, to ai sharri ne da za ku ajiye daga wuyayenku. An karbi da saboda tabni jundubin Allah ya ƙara yadda gare shi. Ya ce, "Na yi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama alam ra'atin bisa wata mace da ta mutu a halin naƙuda." Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daidai tsakiyarta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a daidai tsakiyarta. Wannan nan wato akwai wannan hadisi da ya zo da haka, wanda yake nuna duk wanda ya mutu ko namiji ko mace, abinda ake nema liman ya tsaya daidai tsakiyarsa. Akwai wasu kuma hujjojin da suke nuna akwai bambanci tsakanin namiji da mace, yadda Malikawa suka tafi a kai na cewa idan mamaci namiji ne, to shi ne ake son liman ya tsaya daidai tsakiyarsa, amma idan mace ce to ya tsaya daidai kirjinta. Har suke cewa abinda ya sa saboda wato idan namiji ne ta yi yana da udura wanda ba a san shi da ita ba, amma da yake ya mutu an nade shi sai udurar ta bayyana, to aka ce idan liman ya tsaya a nan ya kare ya kau da ganin sauran mamumai. Ita ko mace suke cewa wai idan tana cikin makaranta, shaidan saboda fitinar sai kan zo ya ce bara sai yayi wasa da nonanta, ya ringa kadawa ko ya ringa girmama shi har na baya ya zama suna gani. To aka ce liman shi ya tsaya daidai nan don ya zama ya kare wa waɗanda suke bayansa, don ya zama ya kare wa na bayansa. To wato akwai wajen Malikawa dai shi ne cewa mace ce zai tsaya daidai kafadinta. Wannan kaulin shi ya fi shuhura a wajen su Malikawa yadda aka faɗa. To an kawo daga Abu Musa al-Ash'ari shi ne Abdullahi ibn Qais, Allah ya ƙara yadda a gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kubuta daga wadda take daga murya a yayin musiba, ko wadda za ta ce za ta aske gashinta don wata musiba ta same ta, ko wadda take keta tufafinta a kan sabuwar musiba. Mai wannan littafin ya ce Saliqatu ita ce wadda take ɗaga muryarta idan musiba ta same ta. An kabar ga sai da Aisha laƙarar da a gare ta, sai da Aisha ta ce yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bai da lafiya, wata daga cikin matansa ta ambaci wata kanisa da ta gani a ƙasar Habasha, ana ce da ita Mariya Saint Mary. Sai da Ummu Salama da sai da Ummu Habiba, wanda su biyun duk matan manzon Allah ne, sun kasance sun je ƙasar Habasha suka ambaci kyan wannan kanisa, cewa kanisa cocin nan an ƙayata gininsa da kuma irin yadda aka yi mutum-mutumi a cikin cocin. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa ya ce su waɗannan, wani tsari da suka ɗauka wa kansu shi ne cewa idan mutumin na kirki ya mutu a cikinsu sai su gina masallaci a kan ƙabarinsa, sannan su suranta wannan surorin a cikin kabarin nasa ko a wannan masallacin. Wannan su suka fi kowa lalacewa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. An kabar daga sai da Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rashin lafiyarsa wanda bai tashi ba daga gare shi, Allah ya la'anci Yahudu da Nasara, sun mai da kaburburan annabawansu masallatai. Aisha ta ce in ba dan haka ba da an bayyana kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam an fito da shi fili sai dai shi an ji tsoron kada a mai da shi gurin da za a ringa dora goshi ana sallah ko abin da ya kama da haka an kawo daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi ya kaba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake bugun kuncinsa wa shaqal juba ko wanda yake tsaga wuyan rigarsa ko ya ringa kira irin kirin jahiliya dan wani nasa ya mutu yana ya lalace yawo ya lalace yayi kaza ya rasa kaza ya rasa to wannan ba namu bane musulmi kenan ba zai wannan ba in kaga me wannan to akwai rauni a musuluncin sa an kawo daga Abu Huraira Allah ya kara yadda gare shi Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je wajen da aka yi mutuwa ya halarci janaza har aka yi mata sallah za a baya shi yanki guda na lada wanda ya je wajen janaza kuma ya bari har sai da aka binne ta sannan ya dawo to za a baya shi yanki biyu na lada aka ce ya rasulullah wannan yankin na lada da kake faɗa ya suke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar duwatsu bi masu girma a ruwayar muslim yace wanda yake karami ma a cikin duwatsun guda biyu kamar girman dutsen Uhud to alhamdulillah an zo karshen littafin ku wannan babu to alhamdulillah sai sallah ku wanda ya bigi kunci idan an masa mutuwa ko wata musiba yake dukan jikinsa mu anan galibi an fi sabawa da buga kirji ko amma wasu al'umman su kunci suke mari saboda wai musiba ta same su